أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الأربعاء 26 رمضان شكرا تدعو دليل هذا الأربعين دعوك هجرية wanda ya dace 27 da watan hudu shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu sunan na Imam Abi Dawud a madadin Bukhari manzuma zanmi to kahin zan mu gabatar da sunan Abi Dawud dan saboda ta'adduban ma ahadisin Rasulullah alaihi salatu wasalam zan mu tashi babe na muna cikin kitabu tahara a cikin sunan Abi Dawud babu wudu min luhumul ibli nan ne go 72 babe na 72 inda al-Imam Abu Dawud yake cewa babu wudu min luhumul ibli baban da ke bayanin arwalla daga naman raƙuma in mutun ya ci naman raƙumi sai ya saki arwalla ma'ana arwalla shi ta kare حديث 182 حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال yake cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga kaidan mutaje ko an ce barra dukkan su da bara bi takhfif ne sai wasu guda nawa ne da aka hudda kenan wannan bai cikin Bara ibn Azib mata wasu dama wasu sahabi Bara'u sahabi suna kuskure suna mishi tashdidi a ce Bara'u ibn Azib shi ko Bara kawai ke Bara'u ibn Azib wanda ke da tashdidin ba sahabi bane su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i gami da arwalla min luhumul ibl gami da naman raqumi fa qala sai ce tawaddu minha ku yi arwalla daga gare su in kun ci shi ku saki arwalla wasu ila an tambaye shi alluhumil ganam gami da naman tumakai in an ci za a saki arwalla fa qala sai ce la tawaddu min haka da ku yi arwalla daga gare su ma'ana ka ku saki arwalla arwalla bata kare ba dan an ci naman tumakiya wasu ila an tambaye shi ani salati fi mabarikil ibl gami da sallah a madurkusar raqumma fa qala sai ce la tusallu fi mabarikil ibl ka ku yi sallah a madurkusar raqumma fa innaha min ash-shayatin dan su daga shaydanu ne wasu ila an tambaye shi ani salati gami da sallah fi maradbir dil ganam cikin makwantar ta makkai fa qala sai yake cewa sallu fiha ku yi sallah a cikin su fa innaha baraka da sabar ta akwai albarka marabid ana an hande shi a wajen ta makkai take nuna mana si'a da yalwa ta yaran larabci inna raqumma ne a ce mubarak inna abun nan ne ta makkai ne a ce marabid wannan hadisin yana kumshe da hukuncin da al-Imam Abi Dawud ya kulla bayani akan shi arwalla gami da naman raqumma abinda ake nihi da arwalla ita ce arwalla ta shari'a dan malamai sun yi sabani akan cewa arwalla wannan annabi yana nihin kawai wanke hannuwa dan saboda arwalla a yaren larabci kawai shine wanke hannu to nan gurin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ko wanda suka dauki magana akan cewa yana nihin wanke hannu ba arwalla ta shari'a ba saboda suna da dalilin akwai inda annabi ya ambaci arwalla yana nihin wanke hannu min barkati da'amu alwudu'i qabla ana daga albarka abinci yin arwalla kafin shi ma'ana wanke hannu kenan nan ma suka ce annabi tana yiwa wanke hannu yake nihi ba arwalla ba amma malami ba su yarda da wannan tawilin ba sun ce a arwalla ta shari'a take a asali al-haqa'iq ash-shar'iyya sabita muqaddima ala ghayriha haqiqa ta shari'a gabatar da ita ke akan dukkan wata haqiqa idan yare ya zo ka'ida ta qur'ani ko ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo da wata kalma ana daukan ta a matsayin shar'ance ba a lugance ba dan annabi bayanin shari'a ya zo ba bayanin koya ma mutane luga ba shi yasa duk magana shi da zai ko tashi ko ta Allah za a dauke ta akan shari'a ma'anarta ta shari'a ba za a dauke ta akan ma'anarta ta luga ba in akai wannan sai a rusa shari'a gaba ɗaya ma duk inda Allah ya kawo sallah a cikin Qur'ani sai ka ce kawai addu'a yake ni kai ba kama yi sallah ba ko duk inda yace kaza zakka sai ka ce kawai tsarkake zuciya yake ni ba ka bada ta ba kenan in ka ce haƙiƙa ta luga zaka gabatar sai zaman abubuwa da dama an rushe su shi yasa malamai suka sa ka'idar duk abin da yazo a cikin shari'a magana ta annabi ko magana ta Allah kawai ana daukan shi a lafazin shi na shari'a ba na luga ba sai inda wani dalili za a dauke shi a ma'anar luga kenan da suka wannan tawilin ba a amshe shi ba hadisin yana nuni akan cewa wanda yace wanda cin nama raqum yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da Yahya ibn Ma'in da Abubakar ibn al-Munzir da Ibn Khuzaimah da Hafiz Abubakar al-Bihaqi duk sun tahi akan haka an rawaito shi daga wajen malaman hadisi gabaki ɗayan su an rawaito daga jama'a daga cikin sahabbai da yawa wanda sun yi hujja akan wannan hadisi sun yi hujja da hadisin Jabir ibn Samura da Bara annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya suke cewa sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadisani cikin wannan mas'ala cewa nama raqumi na warwar arwallah hadisi habbi suka inganta hadisin Jabir da hadisin Bara maza kuma shine mazhabi mafi karhi dan saboda yace amma jumhurin malamai duk da sura sun saba ma wannan malaman sun tahi akan cewa bai warwarewa Nawawi ya hadu wannan magana Dimiri yake cewa innal muhtar al-Mansur min jihati ad-dalil kuma shine abinda muka zaba ta huskar dalili mafi yawancin malamai sun tahi akan cewa nama raqumi bai warwar arwallah na daga wanda suka tace wannan mazhabin al-khulafa'ul arba'a dukkansu sun tahi akan cewa nama raqumi bai warwar arwallah da ibnu mas'ud da ubay ibn ka'ab da abdullah ibn abbas da abu darda da abu talha da amir ibn rabi'a da abu umama da jumhurin tabi'ai da malik ibn anas da abu hanifa da shafi'i da daliban su kuma wa'annan malaman da suka ce bai warwarewa sai suka kawo hujja da hadisin da ke hadisin jabir ke cewa kana akhirul amrayn min rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu' min mamasatin nar karshen lamari daga annabi abin da ya tseda shine cewa abin da wuta ta taba bai warware arwallah wanda nisa'i da abu dauda suka huddo shi nama raqumi kuma yana cikin abin da wuta ta taba to sai dai wancan kuma sai su ce musu nama raqumi abu alwudu' min mamasatin nar wannan duka sauran abinci ne su wata shinkafa su wani naman tumaki da sauran su wannan an sallama shine akhirul amrayn cewa bai warware arwallah amma shi kuma nama raqumi khususiya ta shigo akan shi an ambace shi shi karan kanshi shi kadai ya huta daga cikin can wasu daga ciki sun tahi akan cewa shahihe ne an shahe shi an hukuncin shahihe ne mazhabin nasakh al-hum al-ibl Nawawi ayi raddi ga maganar nasakh akan cewa wasu kuma sun ce ma khas ne Ibn al-Qayyim yake cewa ma man yaj'alu qawlu laham al-ibl huwa al-mujib lil-wudu'i sawa'un masatun naru alam fa yujibu al-wudu'i min nayyihi wa madbuhi wa qadidihi wanda suke ganin cewa kawai naman raqumi dan yana naman raqumi ne aka ce ya warware arwallah ba wai dan wuta ta taba shi ba zasu dauka cewa da dahehen shi da soyayye da danye duka yana warware arwallah idan mutun ya ci shi dai wasu sun tahi akan cewa mustahabi ne yana ga cikin mukhtalafal hadis ke sa malamai sun tahi mazahib da dama akai wanda suka hi mazhabin da yahi tsaka tsakiya shine cewa saki arwallahi idan mutun ya ci nama raqumi yana nan amma ba akan wajibci ba akan mustahabbanci shine mazhabi wanda yahi bayyana Iraki yake cewa bal hikmatun nahayi wajen dangance da hana yin sallah a cikin makwantar raqumma Al-Hafizul Iraki yake cewa mai alfiya kenan shi ma yana da sharhin bayan alfiya shi ta Mustalah al-Hadis yana da sharhin al-Imam Ibn Kasir ya hada Jami'ul Masanid wa Sunan al-Masanid da as-Sunan Ibn Kasir duka ya talhisin siya ila tahi guda samu shi suna Jami'ul Masanid wa Sunan to Iraki shi yayi mishi sharhi yake cewa hikima hanin shine cewa raqumma sun kasance suna da nufuru da tamarrud da sharad da guje ma mutane da kuma saukin zabura da saukin hurgita sai aka hana mai sallah yayi sallah cikin su ba wai dan gurin sa najasa bane wasu suna illanta cewa ai dan raqumi ita ma tana haila ne dan saboda kashin su najasa ne duka ba wannan bane kamar da Khaddabi kahin Iraki Khaddabi ma ya faɗa haka cikin ma'alimu sunan cewa dan saboda raqumi ya kasance ba nutsuwa gare shi ba tana yiwa kata da sallah ya halbe ka da wannan ne aka illanta hanin ba wai dan saboda najasa bane ko wani abu daban da wannan hadisin ko malamai suka dauki cewa bawalin tumakai da kashin su ba najasa bane dan saboda makwantar su da annabi ya bada dama a yi sallah a ciki ba su wuhinta daga kashi da bawalin su abinda ke karfafa wannan kuma abinda Bukhari ya hudo da Tirmidhi daga Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjid fi marabid al-ghanam annabi ya kasance yana yin sallah kahin a gina mishi masallaci a wani makwanta na tumakai Bukhari babu guda ya kulla yake cewa babu abwal al-ibl wa dawab wal ganam wa marabidha wa salla Abu Musa fi daril barid wa sar'in wal bariya fi janbihi fa qala ha huna wa samma sawa mun wuce wannan hadisin a cikin sahih al-Bukhari babu na gaba babu na 73 babu wudu' min masallaha min nayyi wa ghasli babun dake bayanin arwalla daga nama danye da kuma wankewa hadisi na 183 Al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Ala wa Ayyub ibn Muhammad al-Raqi wa Amr ibn Usman al-Himasi al-Ma'ana ma'ana hadisin da suka bashi duka daya ne qalu suke cewa haddathana Marwan ibn Muawiya qala akhbarana Hilal ibn Maymun al-Juhani an Adha ibn Yazid al-Laysi qala Hilal la a'lamuhu illa Abi Sa'id wa qala Ayyub wa Amri wa urahu an Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi gulamin Annabi alayhi salatu wa salam ya wuce wani yaro ya salaku shatan yana wannan abun ga yana hide wata karamar dabba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi tanaha ata urika gusa inda an gwada maka yadda ake hida fa adkhala yadahu bainal jildi wallahi sai annabi ya sanya hannun shi tsakanin hata da nama fa dahasa sai annabi alayhi salatu wa salam ya nitsa hannun shi addahas shine nitsa hannu cikin abu hatta tawarat ila al-ibd ha sai da hannun shi nitsi har kaiwa zuwa ga hamatar shi annabi alayhi salatu wasalam summa qala sannan sai yake ce mishi summa madha sannan annabi yattahi fa salla yayi salla linasi ga mutane walam yatawadda bihi arwalla ba mallu shahir gashi ya nitsa hannun shi cikin naman nan amma kuma bai sake arwalla ba zada amr fi hadisihi amr yayi kari cikin hadisin shi yace ya'ani lam yamasama an yana nihin bai taba ruwa ba wa qala yake cewa an hilal ibn maymun ar-ramli qala abu daud wa rawahu abdul wahid ibn ziyad wa abu muawiya an hilal an ata an nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur aba sa'id bi ambaci aba sa'id al-khudri ba kenan a matsayin mursal ne idan an sare yadda sahabi daga ciki wannan tarjuma shi zahira ce da abu daud da kulla babu na 74 babu tarkil wudu' min maslamaita babun dake bayanin barin arwalla gami da taban mastatan matacen abu dan ka taba wataccen abu ba sai ka saki arwalla ba hadisi na 184 haddathana abdullahi ibn maslama qala haddathana sulaimani an ibn bilal an ja'far an abihi an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai sirri da amincin allah marra bi suqi ya wuce kasuwa dakhilan min ba'd al-aliya ya shigo ta wani bangare daga can gehenta wannasu kana fatayhi mutane suna gehenta fa marra bi jadai askin sai annabi ya wuce da wani gehe na dan akuya wani gehen dan akuya wani bangaren shi nan kin kunnan akuya dan akuya da jikin kanshi fa qala sai annabi fatanawalahu sai annabi ya taba shi fa akhadha bi uznihi ya kama kunnan shi summa qala sannan sai ce ayyukum yuhibbu anna hadha lahu cikin kuwa yake so wannan ya kasance da shi ya zamana nashi ne wa saqal hadisa sai koro hadisin har zuwa karshen shi abinda al-imam yake nihi mahallu shahirkin shi yayi ikhtisarin hadisi dan mahallu hadisin yana da tsawo shi kuma ya samu mahallu shahirkin shi anan tunda farko hadisin shine kasancewar annabi ya taba wannan mataccen dan akuyan amma kuma bai tasiri akan arwallar shi ba anan da yake cewa cikin hadisin asakin shine bi fatahil hamza an futuha wal kafir mashadda qadi iya cikin masharik al anwar ala sahil asar yake cewa yutulaku alamul tasqil uzunaini naman dake jikin kunnuwan dan akuya shi ake cewa asak kenan nan gurin annabi alayhi salatu wassalam ya taba wal hadisin muslim ya hudo shi cikin zuhud a cikin sahihin shi a cikin cikon hadisin shine yake cewa wane nan ku yake so ibada dirhami a bashi wannan dan akuyan matacce wanda har ya fara wari suka ce ya ma'aikin Allah me zan yi da shi sai yace to hibun annahu lakum kuna so a baku shi kyauta sai suka ce ya ma'aikin Allah ko ma da ran shi wannan dan akuyan aibu ne balle ya kasance matacce ne dan raman mene sosai bai riken gani fa qala sai annabi yake cewa wallahi mal dunya ahwanu ala Allah min haza alaikum yace ina rantsuwa da Allah a wajen Allah duniya ta hi wulakantuwa gami da wannan dan akuyan a wajen ku Bukhari ya hudo shi cikin Adabul Mufrad shi ma yace wannan dan akuyan a cikin shi akwai halaccin taba mataccen abu wanda ake cin naman shi kuma cewa wanke hannu dan ka taba shi ba wajibi bane ba tilas bane dan anan ba aka mana ba cewa annabi ya wanke hannun shi hadisi na babu na 75 babun fi tarkil wudu' min masatin nar baban dake bayanin barin arwalla ga abin da wuta ta taba حديث نا 185 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسألة أمنشن الله أكل كتف شاة ياتي كرفة أكويا ثم صلى ولم يتوضا سنن يي صلى باترد يا أرو الله با dan yana nuni ga hadisin can da ya wuce ko mun yi shi nan yake cewa tawaddu min ma masatin nan hadisi na 186 haddathana usman ibn abi shayba wa muhammad ibn sulaiman al-anbari al-ma'ana qala wannan manyan malaman guda biyu usman ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba muslim ya yawaita amsa daga wajen abubakar ibn abi shayba dan ya lazumce shi sosai shi kuma abu dauda ya yawaita amsa daga wajen kanan shine usman ibn abi shayba yace haddathana waki wa an mis'ar an abi sakhar jami'u ibn shaddad an al-mughira ibn abdullah an al-mughira ibn shu'ba qala yake cewa dibtu annabi sallallahu alaihi wasallam zata laylatin na baqunci annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare fa amara bi janbin sayyi umarni da ka wata karfata karfata ta akuya wani bangare na akuya fa shuya sai aka soya wa akhadha shafara ni kiman karamci na annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha shafara sai annabi ya kama wuka faja'ala yajzuli biha minhu ya fara yana tusgo mini daga cikin wannan soyayyen da yasa akai qala sai yace faja'a bilal fa azanahu bis sala sai bilal ya zo muna cikin haka yayin kiran sallah fa alqa shafara sai annabi ya gehe hukan nan wa qala yake cewa malahu tarbati dahu me ya same shi Allah talautar da hannun shi al-imam al-khattabi yake cewa wannan tarbati dahu sun saba fada ta larabawa a wajen zargin mutum ba suna nihin yi mushi addu'a ba a hakikanin abin addu'a ne da talauci ma'ana Allah talauta shi amma suna idlakin ta kawai a lokacin da ta gudana a halshen su ba ma'anar ta suke nihi ba zadal anbari anbari ya kara yake cewa kana sharibi wafa an ya kasance gashin gemu gashin baki na a cike yake wafa ko kuma wafa yace fa kasahu li ala suwakin sai ya yanke min shi daidai gurwalin su akan asuwaki aw qala qusuhu laka ala suwakin ko kuma yace a yanke maka shi daidai gurgurin asuwaki ma'ana aza asuwaki saman shi sai a daddatse shi a yanke shi dan saboda yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa saba ma yahudawa a cika gemu a barbarin gashin baki al'ada ce ta yahudawa koyi ne da yahudawa barin gashin baki hadisi na 187 haddathana musaddad haddathana abul ahwas haddathana simak an ikrama an ibn abbas qala yake cewa akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wata karfata summa masaha yadahu bi mishin sannan sai ya shahi hannun shi da wani abun shaha kana ta hatta wanda yana kasan shi wani kyalle masala summa qama fa salla sannan sai annabi ya tashi yayi sallah al-imam al-bukhari ya kau hujja da wannan hadisin cewa al-amru bi taqdimi al-ashai ala salati khasun bi ghairi al-imam ar-ratib umarni da aka yi cewa a jinkirta sallah abinci in an kawo ya tabbata cikin wani hadisi annabi alayhi salatu wassalam yana cewa za ku dimal asha'u wa hadarati salat qabla ubil asha idan an kawo abinci kuma sallah ta zo a fara da abinci to kuma nan ya aka annabi yana cikin abincin da aka kira sallah ya ajje shi ya tashi ya tahi kenan sai bukhari yace umarnin cewa a gabatar da abinci akan sallah wannan ga magarin jama'a amma shi liman yana cin abinci sai ya bari ya tahi ayi sallah dan saboda shi jagora ne baya tsaya bacin tuwo ya bar jama'a suna ta jiran shi kenan shi wannan huliman ya huta daga ciki musamman ma an mutane sun hadu suna jiran shi hadisi na 188 haddathana Hafs ibn Umar an-Namiri qala haddathana Hammam an Qatada an Yahya ibn Ya'mar Ya'mur an Ibn Abbas anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam intahasha min katifin shi ma wannan ina ga zan mutar da ka'ida shi Ya'mar ko Ya'mur duka kowanne akwai shi ma da ka'ida annan nabi sallallahu alaihi wasallam intahasha annahu misira da amincin Allah ya tizga min katifin daga karfata dan annabi anama ya hisan karfata summa salla wa lam yatawadda sannan yayi salla bai arwalla ba hadisi na 189 haddathana ibrahim ibn al-hasan al-khasami qala haddathana daga qabila khasam kenan haddathana hajjaj qala ibn jurayz akhbarani muhammad ibn al-munkadir qala sami'tu jabir ibn abdullah yaqul naji jabir dan abdullah yana cewa babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qarrabtu linnabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahaman na kusanto ma annabi mai tsira da amincin Allah khubza da nama fa akala sai yace summa da abi wudu'in yace aka mishi ruwan arwalla fa tawadda bihi yayi arwalla summa salla zuhra sannan sai salla azhar summa da abi fadl da amihi sannan yace aka kawo mishi sauran abincin nan nashi fa akala sai yace summa qama sallila salla sannan ya tashi zuwa ga sallah wa lam yatawadda bihi arwalla ba kenan kaga nuna cewa arwalla wacce ta farko bacin naman bai sa aka yi a sake a rolla kawai bukata a rolla shi yayi ko kuma wani karin yake da daban ba na abun nan ba bacin naman ba hadisi na 119 haddathana Musa ibn Sahal Abu Imran ar-Ramli haddathana Ali ibn Ayyash qala haddathana Shu'aib ibn Abi Hamza an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir yake cewa kana akhirul amrayn min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu' mimma ghayyaratin nar ya kasance karshen lamari da na annabi alayhi salatu wasalam shine barin arwalla game da abin da wuta ta jirkitar da shi mana abin da aka dafa daga wuta kala Abu Daud yake cewa Allah mushi rahama wa hadha iktisaru min alhadith alawwal wannan hadisin harko ne aka yi ta iktisari aka takaice mana hadisin da aka ce haddathana Ibrahim ibn al-Hasan al-Khas'ami shine aka takaice a hadisin na gaban shi Abu Daud yayi bayani a cikin wancan hadisi da ya wuce cikin shi akwai mas'aloli adamun tiqadul wudu' mimma masatin nar cewa abinda wuta ta taba bai warwar arwalla na biyu halaccin yin sallah bayan mutun yayi abinci ba tare da kurkurar baki ba dan a wancan hadisin annabi ba a ce a kurkurar baki ba bayan abincin ya nuna cewa mustahabbi ne asalisa jawazu masahul yaddu ba'da ta'am na uku halaccin abin nan shahi hannu bayan mutun yayi abinci cewa wankewa ba darura bane akwai wani kyalle a hannunka bayan kayi abinci sai ka goge ba tare da ka wanke ba duk da wankewa ita tahi hadisi na 191 haddathana Ahmad ibn Amr ibn Sar qala haddathana Abdul Malik ibn Abi Karima qala ibn Sar ibn Abi Karima min khiyar almuslimin yana daga cikin zababbun bayin musulmi qala yake cewa haddathani Ubayd ibn Sumama ya bani labari al-Muradi qala yake cewa qadima alaina Misr Abdullah ibn al-Haris ibn Juz yace wannan malamin ya gabato mana Misr shine Abdullah ibn al-Haris ibn Jaza min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban Annabi alaihi salatu wasalam fa sami'tuhu yuhaddisu sai naji shi yana bada hadisi fi masjid Misr a masallacin Masar qala yake cewa la qadar aituni sabi sab'a lalle na ganni ina cikin na bakwai kin mutum bakwai aw sadisu sita ko kuma ina cikin na shidda ma a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yana shakku su bakwai ne ko su shidda ne fi dar rajulun a cikin gidan wani mutum fa marra bilalun sai bilal ya wuce fa nadahu bi salat sai ya kira da sallah fa kharajna sai muka huta fa marna bil rajul sai muka wuce wannan mutum wa burmatuhu ala nar tukunye shi tana busa wuta fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce mishi adabat burmatuka shin tukunye taka tanna qala na'am sai ya ce mishi bi abi anta wa ummi wan saka ma'aihiyata da ma'aikina ya ma'aikin Allah wannan kuma ba alsaha shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kodai ne gurin da yafi karhin abin ne kamar wani babban abokin ka wanda ka san koda bayanan ma kana iya dauka ba wai haka ba wanda kau ba alaka ne kwari tsakanin ka kana wuce kaga tukunya a sama ga ce tukunyan nan tayi ba shi bane ake nihi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alaka da su kuma mun sani can baya Annabi alayhi salatu wassalam da wani yabba kunce shi cewa cikin dukkan nau'ikan abinci nama shi ya burge Annabi alayhi salatu wassalam fatanawala minha bada sai ya dauki wata tsoka daga ciki falam yazali alaikuha bi gushe ba yana ta tsotsarta hata harama bi salah har sai da akai harama sallah wa ana anzuru ilayhi ni ina kallon ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam al-Muradi kabila ce daga cikin kabilu na Yaman a cikin can da yake cewa al-Muradi mansubun ila murad an nasaba shi ne zuwa ga murad kabila ce daga cikin kabiloli na Yaman anan gurin hadisin nan da al-Imam ya kawo yana tabbatar mana cewa Annabi alaihi salatu wassalam alaqab baban da shine Annabi alaihi salatu wassalam ya ci wannan naman amma kuma bai saki arwalla ba bai kariya mishi arwalla ba shine yasa a ƙarshe dai malamai suka ce ina zan mutar da babu na gaba shi babu na 76 babu tashridi fi zalika baban tsanantawa a cikin sha'anin wannan duka sassautawa ne cewa an ci nama abin dai da hehen abu ba saki arwalla ba yanzu kuma sai tsananta aka san haka nan haddathana musaddad haddathana yahya an shu'ba qala haddathani abubakar ibn habs an al-agarr an abi huraira qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u mimma andajatin nar arwalla ana yin ta ne ga abin da wuta ta nunar da shi ta dafa shi ma'ana hayyar da hu kamar yadda yake cewa tawaddu mimma ghayyaratin nar hadisi na 193 haddathana muslim ibn ibrahim wanda a cikin sahih al-bukhari muna tarda shi wanda nake ce muku kan mutun ya dauka cewa ana nihin muslim misa sahihi muslim kenan gashi wannan ya amshi hadisi gare shi Bukhari kuma gashi al-Imam Abu Dawud ya amshi hadisi gare shi kuma ina ga a cikin kisan waliyan mu zan mutar da shi yau haddathana aban an yahya ibn abi kasir ya'ni ibn abi kasir an abi salama anna aba sufyan ibn sa'id ibn al-mughira haddathahu annahu dakhala ala ummu habiba shi ya shiga wajen ummu habiba fasaqatu qadahan min sawi ta shayar da shi akushi guda na abun nan na biscuit fada abi ma'in yace a kawo mishi ruwa fa madmada sai yayi arwalla qala sai kurkure baki nake so qala sai tace ya ibn ukhti ya kai dan yar uwata ala ta tawadda bazaka ya arwalla ba ala tawaddu bazaka ya arwalla ba inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kasani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tawaddu min magayratin nar ku yi arwalla ga duk abun da wuta ta jirki tashi aw mai mama satin nar ko kuma abin da wuta ta jirki tashi qala abu daud abu dauda yake cewa cikin fi hadisi zuhri ibn akhi a cikin hadisin zuhri kuma ce akai ibn akhi eh ta kaice dai wannan kuma su suna yana umarnin cewa annabi yayi umarni ma da cewa abin da wuta ta jirki ta ayi arwalla da shi a sake arwalla da hehen abu duk wani abin da yake da hehen kuma can ga hadisi can sun nuna cewa babu lahi ga aikin annabi nan ya saba ma abin gurare da dama yana ga cikin mukhtalaful hadis malamai sun yi maganganu da dama akan shi mafi maganar inganci da suka tai shine cewa alwudu'u min mamasatin nar mustahabbi ne ana sake arwalla ga abin da wuta ta taba amma ala jihatul istihbab ba wajibi ba babul wudu'i min al-labani baban arwalla daga nono idan mutun ya sha nono ba hadisi na 193 haddathana qutaiba qutaiba ibn sa'id haddathana lais an uqail an az-zuhri an ubaydullah ibn abdullah ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam cewa annabi mai sirra da amincin Allah shariba labanan ya sha nono fada abi ma'in yace aka mishi ruwa fatamad ma da kurkure baki sun makala sannan sai yake cewa inna lahu dasaman shidan yaba yana da romo akwai romo tare da shi shi yasa na kurkure baki na al-Imam an-Nawawi yake cewa hadisin nan cikin shi akwai mustahabbancin cewa wanda ya sha nono ana so ya kurkure bakin shi in zai yi sallah malamai suka ce haka nan dukkan wani abin da ba nono ba ma cikin abubuwan da ake sha wanda ya kasance yana da maiƙo ko kuma ya kasance yana da wani abu da zai bari a jikin a bakin mutum shine yasa annabi alayhi tunda annabi ya hudu illak ya ce inna lahu dasama babu rukusati fi zalik baba rangwame cikin haka kenan yake nuna cewa wancan ba wajibi bane kurkure bakin hadisi na 194 haddathana usman ibn abi shayba an zaid ibn al-hubab an mudi ibn rashid an taubat al-anbari annahu sami'a anas ibn malik yaji anas dan malik yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu misra da amincin Allah shariba labanan ya sha nono falam yumad bin bi kurkur bakin shi balam yatawadda abi ya arwalla ba wa salla sai yayi salla qala zaid yake cewa dallani shu'ba ala hadha shaykh shu'ba ya mun nuni akan wannan malamin yana nihin mudi ibn rashid dalala shi akan shi yana akan ya amshi hadisi nuni ne akan cewa yana da kyakkyawan ra'ayi akan mudi ibn rashid duk abinda malaman hadisi ya sa fada ba wai magana bace ba kawai wanda zata zo ta wuce bata da manuha shu'ba babban malami ne cikin hadisi kenan idan ya nuna mishi cewa ka rika dokan ilimin hadisi wajen wancan malamin tausiki ne ga wannan malamin da yarda da shi kan cewa malami ne na hadisi na kirki babul wudu'i cikin shi akwai dalili yake cewa akan cewa kurkure bakin ba wajibi bane a hadisin da ya gabata babul wudu'i min ad-dami baban da ke bayanin arwalla daga jini hadisi na 195 haddathana abu tauba rabi'u ibn nafi qala haddathana ibn al-mubarak an muhammad ibn ishaq qala haddathani sadaqah ibn yasar an aqil ibn jabir an jabir qala yake cewa kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hu ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwati zatir riqa a cikin yaki na zatir riqa me yasa ake kiranta da zatir riqa daga ar-ruqwa ne ar-ruqwa sassagewar abu me yasa ake kiranta da gazwati zatir riqa a cikin lokacin wannan ba yace ba wannan yakin da sunan gazuwa zatir riqa suhaili yake cewa mafi ingancin magana cewa mun huta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu mutun guda shidda tsakanin mu muna hawan raƙumi wannan ya hau ya sauka dan saboda tsawon tahiyyar sai kasance diga digen mu suna tsatsagewa hatta da farcen mu yana yayyankewa yace fa kullun fa kana fa kunna nalufu ala arjulina alkhiraq, mun kasance muna dauko bawan icce muna sama kafahuwan mu, sai aka sanya mata suna da gazwatu zata rika, dan saboda bawan da muke daukowa muna sama kafahuwan mu da rishin takalmi kuma da nisan tahiyya. Fa asaba rajulun imra'atan rajulun min almushrikin, sai wani mutun ya samu wata mace daga cikin matan mushrikai. Fa halafa Allah an tahiyya hatta uhriqa dama min ashabi Muhammad, yayi rantsuwa akan cewa mushrikin nan ganin cewa an taba matar shi a matsayin kuyanga an kame ta, cewa yayi rantsuwa cewa sai ya zubda jini cikin jinin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace fa kharajna natab yatba'u asara annabi, sai ya huto, muka huto, wannan mutun ya huto yana bin bayan Annabi alaihi salatu wasallam. Fa nazala annabi sallallahu alaihi wasallam manzilan, sai annabi ya zamana wani mazauni. Fa kala, sai yake cewa man rajulun yakla'una, wane ne cikin mutane wanda zai tsare mu? Qul man yakalakum bil layl wan nahar min ar-rahman yakalakum yahfazukum. Fanta daba rajulun min al-muhajirin, sai wani mutun ya daga kanshi yayi tsaye yace shi yayi. Wa rajulun min al-ansar, da wani mutun daga cikin mutanen ansar. Fa kala, sai yake ce musu kuna bi fammi shi'abi, ku je can bakin ku zazzabe, wani kwari ne suka shiga a ciki. Annabi yace to ku masu tsaron da ku dau nauyin tsare mu, ku je can bakin kwarin ku tsaya ku kwana a can. Falamma kharaja rajulan, yayin da mutane guda biyu suka wuce ila fammi shi'abi zuwa ga bakin kwazazzaban nan, idtaja almuhajiri, sai ba muhajiran nan ya kwanta. Wa qama alansari yusalli, sai wannan mutum na Madina yayi tsaye shi kuma yana sallah abokin tsaron nashi. Wa atar rajula, sai wannan mutum ya zo. Falamma ra'a kenan, wancan mutum da ya wuce shi yasa nan aka kawo shi alif wal lam da ma'arifa, dan can baya an san da shi. Falamma ra'a shakhsahu, yayin da ya ga gangan jikin wannan mutum, arafa annahu rabi'atul liqaumi, ma'ana shi wannan kahurin da ya biyo yake cewa sai ya zubda jinin wani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da wannan mai sallah ya ga wannan mai sallah, sai ya san cewa rabi'a ne dan tsaro ne na wannan mutanen. Ar-rabi'a shine jam'i ne na ar-rabaya, jam'in shi shine ar-rabaya, shine ad-dali'a, wanda za a aika sun kawo labari ga mutane. Faramahu bi sahamin, sai wannan kahuri ya geho shi da kibiya. Fa wada'ahu fihi, ya azata a jikin shi. Fa naza'ahu, ya cire ta. Hatta ramahu bi salasati ashum, sai da ya gehe shi da kibiya guda, wanda ya cire mai sallah ana geho mishi kibiya, ya cire ta daga jikin shi yadda ya ci gaba da sallah shi. Sannan ya geho mishi, sai da ya geho mishi har uku. Wa sajada, yayi sujada. Summan tabaha sahibuhu, sannan abokin nashi na tsaro ya tashi. Falamma arafa annahum qad naziru bihi, yayin da ya gani cewa wannan mutane sun tardo shi. Falamma ra'al muhajirin ma bil ansari, yayin da ya ga ma'ana shi wannan mai gihar da kibiyar nan, da ya ga wannan abokin kwancin ya tashi, ya ga cewa sun gano shi, shine yake halbo su da kibiya, sai ya tsere shi wancan kahuri. Yayin da muhajiran ya ga abin da ya samu dan ansar din na jini yana ta zuba, ce subhanallahi, ala an bahatani awwal ma rama, kake tada ni tun harkon da ya gehe ka da kibiyar, kake ka tada ni. Kala, sai yace mishi kuntu fi suratin aqra'uha, na kasance cikin wata sura ina karanta ta. Falam uhibbu ana aqdaha, ban so ba in yanke wannan sura. Bai haqi, ya tabbatar a cikin dalailun nubuwa cewa suratul kahf ce yake karanta. Nan wannan hadisi dalili ne wadihi akan cewa hutawar jini abinda yake so ya tabbatar mana al-Imam Abu Dawud, hutawar jini daga gurin da ba wannan ba, bayyana warware arwalla, bai warware a rodan, gashi jini yana zuba ya ci gaba da sallah shi wannan sahabun. Duk ɗaya ne jinin yana gudanarwa ne ko bai gudanarwa, da ita ce magana ta mafi yawaicin malamai. Muhammad ibn Isma'il a cikin Subulus Salam yake cewa ita ce magana Shafi'i da Malik da jama'a cikin sahabbai da jama'a da dama, cewa hutarwar jini ta ba hutarwar da ba dubura ba, ba ta hanya azzakari ba, bai warware arwalla. Kuma haka nan Sirajuddin ibn al-Mulakin ya faɗa, kamar yadda bai haƙiyar rawaito daga Mu'az yake cewa laysal wudu'u min ar-ru'af wal qai'i, arwalla ba a sake ta dan saboda zubawar abin nan haɓo ko kuma wannan amai dan ya zubo. Haka nan ya kawo maganganu dai da dama akan mas'alar. Babun fil wudu'u minan nawm, baban dake bayanin yin arwalla daga barci. Hadisi na 196 na 200 nake so muka. Haddasana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dan saboda shi daga yau darasin shi ya kare cikin Ramadan din. Kala yake cewa haddasana Abdurrazzaq anba'ana ibn Jurayj, ko kuma haddasana ibn Jurayj kala akhbarani Nafi kala haddasani Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shugila anha, annabi mai tsira da amincin Allah an shagaltar da shi gami da ita. Lailatan wani dare, fa akharaha, sai ya jinkirta ta, ma'ana sallah. tara kan nafil masjid har sai da muka yi barci cikin masallaci sun mastai kazana sun muka halka sun marqadna sannan muka yi barci sun mastai kazana sannan muka halka sun marqadna sannan muka yi barci sun makharaja alaina sannan annabi ya huto mana faqala yake cewa laysa ahadun yantaziru salata ghayrakum babu wanda ke sauraron sallah ban da ku a wannan lokacin dan saboda a lokacin malamai suka ce annabi yana da tabbas kin cewa babu wasu musulmai in ba su kadai ba sallak sallal lishaji hadisi na 107 wannan mahallu shahir cewa mun yi barci mun halka amma bamu saki a rawalla ba dan saboda barci ne wanda a zamanin suke amma zamanan su ba kwanciya suka yi ba haddathana shaz ibn fayyad qala haddathana hisham ad-distawai an qatada an anas qala yake cewa kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruna al-isha al-akhira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sauraron sallar lisha ta karshe hatta ta khafika ru'usuhum har sai kawunan su suna rarrautawa suna rausayawa haka irin na mai gengedi yace sun mai salluna wala yatawadduna sanan sai su tashi su yi sallah ba tare da sun yi arwalla ba dan saboda babarci bane wanda an kwanta zai warwar arwalla qala abu daud yake cewa wazada fihi shu'ba an qatada shu'ba ya kara daga qatada ruwaya shi yake cewa qala yace kunna nakhafiqu ala ahdi rasulullah mun kasance muna rausayawa a zamanin annabi alaihi salatu wassalam khattabi yake cewa a sharhin sunan abi daud ma'alim sunan yace wannan hadisin cikin shi akwai fiqhun cewa an ainun nan mu laysa bi hadisin cewa shi karan kanshi bacin ba shi bake warwar arwalla da shine ke warwar arwalla shine hadisin da ya warware ta akan kowane hali a zamanin mutun yake ko a kwance ko a kaka kuma mai kadan kin shi ko mai yawa shi yace wannan kissar ta sai ta nuna mana cewa barcin mazinnatul hadis ne ba hadis bane ana tsammanin cewa za a hudda hadisi ne ba shi bane hadisin abu daud da yake cewa warawahu ibn abi aruba an qatada bi lafzin akhar hadisi na gaba haddathana Musa ibn Isma'il wa Daud ibn Shabib qala haddathana Hammad ibn Salma an Sabit al-Bunani anna Anas ibn Malik Sabit wanda muka ga wannan kinshi jiya wanda muka ga cikin karamomin shi jiya anna Anas ibn Malik cewa Anas dan Malik qala yana cewa uqima salatul isha an tsaye da sallar lisha fa qama rajulun sai wani mutun ya tashi fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li haja ni ina da bukata gare ka fa qama yunajihi kenan wannan ita ma malamin can sai ya dauke ta akan cewa haja ta bukata da namiji da mace fa qama yunajihi ya tashi yana ganawa da shi hatta na asal qaumu abadul qaumu har sai da mutanen suka yi gengedi ko wasu daga cikin suka yi gengedi summa sallabihim walam yadhkuru an sannan yayi wannan da su sallah da su ba a ambaci arwalla ba kenan duka dai tahiyyar sai da wancan hadisin da ya wuce hadisi na 109 haddathana yahya ibn mu'in wa hannad ibn sari wa usman ibn abi shayba an abdussalam ibn harb wa hadha lafz hadisi yahya an abi khalid ad-dalani an qatada an abi al-aliya an ibn abbas anna rasul wannan hadisin ladifa insha al-imam abu daud ya amso shi daga cikin babban jigo cikin ilimin hadisi shine yahya ibn mu'in yana daga cikin manyan jigajigai na ilimin hadisi anna rasul al-abukin ahmad ibn hanbal anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu wa yanamu yana daga cikin babban labarin shi mai kyau da shi da ahmad ibn hanbal cikin masu yin hadisan ƙarya sun yi bulaguro a cikin wani gari sun shiga masallaci sai wani mai kissa ya tashi mai bada hadisi irin wannan marasa kan gado yake cewa haddathana ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in ya kawo dogon hadisi yana ƙariya bai san ba cewa su ne baki manyan baki a cikin masallacin yana ƙariya ce ya raba musu yana ƙariya yahya ibn ma'in ne ce mishi wannan shine ahmad ibn hanbal kuma ni ne yahya ibn ma'in a yau bakin ka na taba jin wannan hadisin kuma ka ce mu muka baka shi shi wannan mutun sai ya nade tabar makumya da hauka yace yau na tabbatar da cewa ma buku da hankali kamar ma a ce duniya ku kadai ne yahya ibn ma'in shi kadai ne ahmad ibn hanbal ba ku nike ne ba wasu nike ne shi ko ya fake da su ne dan saboda ana jin su a cikin hadisin za a karbe shi yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kana ya sujudi ya kasance yana sujada wa yana mu yana barci wa yanfuhu hayyana ninsari summa yaqumu fa yusalli sannan ya tashi yayi sallah wala yatawadda bayin arwalla fa qultu lahu sai nace mishi sallaita wa lam tatawadda wa kada nimta kai sallah kuma baka yi arwalla ba alhali kai barci faqala sai ce inna malwudu ala man nama mutadajian arwalla tana tabbata ne ga wanda yayi barci a kishin gide a kwance ma'ana kenan barci wanda ya kasance barci ne mutun azamine ba zai warware mishi arwalla ba dan saboda ba za a samu hadisi ba zada usman da hanna da suka kara suke fa innahu izadda ja'a dan saboda shi idan ya kishin gida istarqat mafasilahu gabban shi duka sai su saki kala abu daud yake cewa qauluhu alwudu alaman namu mutaji'an cewa arwalla ana yin ta ne ga wanda yayi barci a kishin gida huwa hadisun munkar hadisi ne munkari lam yaduhi illa babu wanda ya rawaito shi illa yazid abu khalid dalani daga qatada farkon shi jama'a sun rawaito shi daga Anas busa ambaci ba wani abu daga cikin wannan magana da aka karo cewa inna marwudu alaman namu mutaji'an shine fa abu daud yake magana wa qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam mahfuzan annabi ya kasance an kiyaye shi wa qalat aisha tana cewa qalan nabi annabi yana cewa tanamu aina wala namu qalbi idanuwa na suke barci zuciyata bata barci kenan wannan ita ce hujja ba hujja cewa annabi ya ce ba barcin ai ba dan nayi shi ba kishin gida bane ba haka nan bane munkari ne sahawi yake cewa saduqu idan ya ci tafarrudi da hadisi babu wanda ya mushi mutabu'a babu shahidi shi wannan marawicin da yayi tafarrudi da hadisin nan saduq ne martaba shi martaba saduq ce amma yi tafarrudi da shi kuma bai yada shahid bai da mutabi to sai zamana yace sharadin shi shazine kawo ba za a amshe shi ba shu'uba yake cewa inna ma sami'a qatada an abil aliya arba'atu ahadis shu'uba zai ba da ka'ida yace qatada ya jiyo hadisi ne daga abul aliya hadisi hudu ya jiyo da rayuwar shi gaba daya hadisin yunus ibn matta la tufaddiluni ala yunus ibn matta da hadisi ibn umar fi salat da hadisin alqudatu salasa wa hadisi ibn abbas da hadisi arqa yace rijalun maradiyuna minhum umar wa ardahum indi umar yace wannan hadisan su kadai ya rijo da gare shi duk wanda yace maka hadisin da ya rawaito shi abu qatada a qatada daga abul aliya an ba wannan hadisan bane kaka kalle su wannan hudarakin su kadai ya rawaito a rayuwar shi abu dauda yake cewa zakartu hadisi yazid dalani na ambaci hadisin nan na yazid dalani ga ahmad ibn hanbal babban malamin shi kenan fan taharani ya tsawatar da ni isti'zamal lahu dan girmamawa fa qala sai yake cewa mali yazid dalani yudkhilu ala ashabu qatada mi ya sami yazid dalani yake shigo da hadisi ga daliban qatada walam ya abu abil hadis ko kula bai ba da wannan hadisin mana al-imam ahmad ibn hanbal abu qasim al-bagawi yake cewa ana cewa qatada bai ji ba wannan hadisin daga abul aliya dara kudin yake cewa yazid ibn dalani ya kadaita daga reshi daga qatada bai inganta ba ibn hibban al-busti yake cewa yazid dalan bil munasaba manzuma da zan mu karanta bayan darasin nan ta dalibin ibn hibban ce ibn hibban mai as-sahih yazid dalani yake cewa mai yawan kurakure ne kuskure kurakure na karshe ma na hutar hankali ya saba ma siqat a cikin dukkan ruwayoyin shi da yake yawa ba ma abucin ilimin hadisi bane hadisan shi duk suna da illa kuma ajwi yake kawo su ba a hujja da shi sai in ya dace da siqat maganganun malamai da dama akan shi hadisi na 200 dai haddasana haywata ibn shuraih al-humasi wanda shuraih je mun ga akwai shuraih akwai surai fi akharin yake cewa qalu haddasana baqiya an al-wadin baqiya ibn al-walid an adha ibn mahfuz ibn alqama an abdurrahman ibn aiz an ali ibn abi talib qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wika'u sahil aynan ko kuma al-aynan wika'u sahih wata wani ruwaya yadda nake hardace da hadisin ne cewa idanuwa su ne madarmin gindi faman namu fale tawadda duk wanda yayi barci to ya sake arwalla gindin mutum abinda ke darme shi iska ba zai ta huto ba shine kawai idan shi ya kasance a halki kamar yadda budo darme shi shine bakin shi ana barin shi a bude da an ture shi ruwan yana zubiya to shi ma haka nan wanda yake barci iska tana iya huta daga jikin shi tunda babu madarmi idan shine madarmi kuma yayi barci nisa malamai suka yi sabani akan cewa barci yana warware arwalla ko bai warwarewa akan mazhabobi masu dama mazhaba guda tara na farko cewa barci bai warware arwalla akan kowane hali suka yi hujja da wannan hadisan da suka gabata takaice su zanye duka kowane da hujjojinsu da dalilansu mazhabi na biyu cewa barci yana warwarewa ta kowane hali kadan kin shi ko mai yawan shi akan kowane hali ya kasance suma ga hadisai nan da hujjoji da yawa sun kawo mazhabi na uku cewa idan da yawa ne yana warwarewa kadan kin shi bai warwarewa ta kowane hali ai na hudu mazhabi na hudu cewa idan yayi barci akan wata siffa ta siffar masallaci kamar yana ruku'u ko yana sujjada ko yana tsaye ko yana zaman tahiya barci ya dauke shi wannan bai warware ba
arwala amma idan yayi a kwance ko a kishingede ko yayi reran wannan zai warware mazhabi na biyar cewa bayyar warwarewa sai wanda ya barci a ruku'u ko a sujada shine mazhab aksan wancan kenan nawawi yake cewa shine mazhabin ahmad ibn hanbal mazhabi na takwana shidda cewa barci yana warwarewa sai barcin mai ruku'u da mai sujada yayi hujja da hadisan da hadisai ga sunan mazhabi na bakwai cewa bayyar warwarewa sai barcin mai sujada kadai banda ruku'u kenan wannan sujada kadai mazhabi na takwas cewa bayyar warwarewa kowane hali cikin sallah ko wajen sallah kuma wannan magana ce mai rauni aka rawaito ta daga Shafi'i kama yadda yazo cikin Nailul Adha na Imam Shawkani haka nan an nasaba ta zuwa ga Abu Hanifa mazhabi na tara cewa idan yayi barci a zamane mazamnan shi na nitsa da ƙasa tuburkan shi a zamane da ƙasa a rullar shi bata warware ba in ko ba haka bane kawai ta warware ko mun kadan kin barci ko mun yawan shi amma yace mallan yake cewa amma abin da yake fahimta daidai bayan dogon nazari cikin wannan mazhabobin da ruwayoyin cewa barcin da ya kasance mutun ya nitsa cikin shi bai ma san abin da ake ba to shine zai warware arwalla sawa'un mutun ya kasance a kishingede ko kuma a abin nan yana rige shi amma barcin da mutun ya kasance mai barci ya nitsa a cikin shi akan siffa ta siffan mai sallah kamar cikin sujada ko tahiyya wannan bai warwarewa a cikin sallah ko kuma wajen sallah haka nan bai warwarewa wanda ya kasance a kishingede ne in barcin ya kasance ba diyawa bane a takaice rikau mazhabin malikiya a cikin sha'anin barci shine mallan ya takaice mazhabin malikiya shine a adalul mazahib a cikin sha'anin barci wannan rarrabewar da suka yi a cikin sha'anin barci na zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara darasin sunan Abi Dawud a cikin Ramadan dai shi wannan shine na ƙarshe abinda muka faɗa daidai Allah ya dauki sarki ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara a cikin hikayoyin malaman da zan mu gani malami na 409 da al-Imam Ibn al-Jawzi ya kawo kamar manta Ibn al-Jawzi ya rasu shekara ta 597 kenan Allah mushi rahama Ibn al-Jawzi ya kawo malami na 409 shine Abu Salih Mahanul Hanafi Abu Salih al-Hanafi babban malami ne Ibrahim Mu'azzin na Bani Hanifa yake cewa Amr Hajjaj bi Mahana an yi salabu ala babihi wannan babban malami Hajjaj ibn Yusuf umarni yayi a tsire shi a bakin kofar shi kamar yadda yara suke tsire fara in za su ga sa akan kofar shi yace a mushi haka nan aka yi haka nan kuma yace fara'aitu hina rufi'a ala khashbatin na ganshi lokacin da an tsire shi an azabu sa icci yusabbihu yana ta tasbihi yana ta haylala yana kabbara yana lissafa tasbihin shi da hannun shi sai da lissafa 30 ba daya fada anahu ar-rajul wannan wanda sarki Hajjaj ya sa shi sai so ya kai 30 ba daya har an kai ma da an tsire shi an daga shi haka ringiciya yadda ake ma wanda za a tsire an dora shi bisa ma shi yana ta tasbihin shi ko akai bai kawo su ba yana kilga tasbihin shi ya kai 30 ba daya wannan mutun ya soke shi yana bisa kan wannan hali yace falaqadar aitu ba da shahrin maqudan biyadi kuma dan wulakanci a wannan a tsiran anan ake barin mutunan sai ya kai da tsutsa tana bin shi yayi kwana kai da dama anan a tsire gaban kofar Hajjaj gudan gidan yanka wanda aka soke aka tsire anan yana tsaye babban malami kamar wannan waliyin Allah amma haka aka mishi a tsire yace wa bayan wata guda ina rantsuwa da Allah Ibrahim al-Mu'azzin yace na rantsi da Allah bayan wata guda na taho na ga yatsin shi suna ci gaba da tasbihin shi yace kunna nara inda hul wadau bil layl bi shubhu siraj duk lokacin da zan mu wuce cikin dare in muka gani muna ganin haske cike da wannan gurin nashi kamar kace an kunna hutula amma kuma duka wannan hobe sa Hajjaj ya fahimci cewa waliyin Allah ne ko aka dauka zai kawo wani dabo ne ma ko wani abun shi ne can daban ko aka ba zai kawo shi ba duk wani wanda yake abin nan cikin sarakai an yi wanda suka gabace shi na 448 Amr ibn Qais al-Mula'i Muharibi yake cewa qala li Sufyan Sufyan yake ce mani Amr ibn Qais shine addabani shi ya karantar da ni Sufyan babban malami sa'an sa al-Imam Malik ibn Anas yake cewa Amr wannan shi ya karantar da ni ya ladaftar da ni ya karantar da ni al-Qur'ani da farallai da gado na kasance ina neman shi a cikin kasuwar shi idan ban same shi ba a kasuwar shi sai in same shi a gidan shi kenan ke nuna cewa da malamin hadisi ne amma neman halakin shi yake in kuma bai kasance ba a gidan shi kawai in same shi cikin sallah gidan shi ko kawai ko sallah ko karatun Qur'ani bai cikin wani aiki saman wa'annan ka annahu yubadiru umuran tafutu, kama kace yana gaugawa wani lamari wanda ya kubuce mishi, kama an ce mishi yayi gaugawa yayi gaugawa gobe gobe zai mutu. Fa illam ajiruhu fi baitihi, idan ban same shi a gidan shi ba sai in same shi a cikin wasu masallatan Kufa, a zawiya cikin ta masallaci yana tsaye yana gehe a cikin masallacin, saka annahu sariqan yabki, kama kace wani barawo ne yana ta kuka, idan ban same shi ba sai in same shi a makabarta, wannan guraren uku sune gurin samun shi, a zamanai yana ta kuka a makabarta. Falamma mata amriya, inda amriyan mutu, agalaka ala halu Kufa abwabuhum, dukkan mutanen Kufa kowa ya rihe da shagunan su da gidajen su aka rihe, mata da yara. Wa kharaju bi janazati, suka fito daga janazar shi. Falamma kharaju ila aljabana, yayin da suka fito malamin Sufyan as-Sauri, yayin da suka fito zuwa ga jubana, bi saririhi, da gadar rasuwar shi an kawo wannan gurin jubana. Kana ausa an yusalli alaihi Abu Hayyan at-Taymi, yayi wasiya cewa Abu Hayyan at-Taymi ya mishi sallah. Magabata al'ada su ta gudana, duk wanda sai gani da salaha da alamun cewa mutumin kirki ne sai wasiya, inna rigayuwa na mutuwa shi zai mini sallah, dan saboda sallah tana da albarka da wanda ya jagorance ta. Yace sai Abu Hayyan ya wuce yayi kabbara guda hudu, sai suka ji wani mai karagi mai murya yana hada ne cewa kada ja al-muhsin, mai kyautatawa ya koma ga Allah. Wa izal bariyatu mamlu'atun min dairin abyad, kawai sai ga kankajima dajin nan da gari ya ki amsa yan dokar jana'izar, dajin da aka je sai ga daji cike da tsuntsaye harharu, lamyar ala khilqati, wa suna ba wanda ya taba ganin irin wannan tsuntsayen da kyansu da kyan halittarsu. Mutane suke tamamaki game da kyan tsuntsayen nan da yawan su. Abu Hayyan malamin da aka sa sallah yake cewa mamakin me kuke yi, wannan mala'iku ne suka zo sallah halarta sallah amru mala'iku ne suka zo halarta sallah shi. Abdullah ibn Sa'id al-Ju'fi yake cewa na halarci sallah Amr ibn Qais al-Mala'i, wasu jama'a da dama suka halarce ta da fararin kaya, ana gama sallar kawai muka duba, ko ɗaya bamu gani daga cikin su ba. Muhammad ibn Yazid al-Rufa'i yake cewa naji ba so ɗaya ba so biyu, yana cewa Amr ibn Qais ya rasu a nahiyar Faris a jana'izar shi, wanda suka haɗu masu yawa wanda ba a iya kilga su, ko ana gama su mishi sallah, kowa aka duba aka ga babu ko ɗaya daga cikin su, ma'ana banda mutanen da suka zo yan gari, wannan harhorin jama'a da suka taho ana ƙariya suka aka ga babu ko ɗaya. Tabbata cewa wacce Abu Hayyan din dake faɗa cewa mala'iku ne suka halarci jana'izar shi haka ne. Sai Habib Abu Muhammad al-Farisi, Habib Abu Muhammad al-Farisi Muslim bin Ibrahim yake cewa, wanda yanzu muka gani Abu Dauda ya amso daga reshi, Bukhari ma yana yawan amso hadisai daga wajen shi, yace inna rajulan ata Habib, wani mutum ya zo wajen Habib Abu Muhammad yake ce mishi, inna li ilayka salasata darahim, ni ina bin ka bashin dirhami guda uku a cikin majalisi, babban malami ne cikin majalisin karatu cikin dalibai da jama'a al'umma, ya zo ce mishi ina bin ka bashin dirhami uku, ina bin ka bashi. Yace li alayka salasata, Habib sai ce mishi izhab ila gadin, je ka zuwa gobe sai ka zo in baka. Falamma kana min al-layli, yayin da dare yayi, sai Habibi ya tashi ya arwala yayi sallah, yace ya Allah, idan ya kasance da gaske yake Allah ka bashi bashin shi ka biya shi, in ya kasance ƙarya ce yake kuma Allah ka jarrabe shi a cikin gangar jikin shi. Kawai sahiya tana yi aka zo da wannan mutum a dauki a gado a kwance, ya tsage jikin shi ya shanye bai amfani ko da kamar tension. Fa qala, sai yace mishi malaka, me ya same ka wannan mutum? Sai yace ai ni ne wanda nazo maka jiya nace ina bin ka bashi. Yace wallahi ba abinda nake bin ka, na zo ne kawai talauciya mini yawa, nace kawai in ma malam sharri cikin jama'a zai yi kumya ya dauko wannan dirhamin guda uku ya bani. Sai yace mishi ka kara koma irin wannan manahuci naka? Sai yace a'a ba zan kara koma ba. Yace ya Allah, idan da gaske ne yake Allah ka bashi lahiya. Sai wannan mutum ya tashi ya tahiye shi gadan ma shi ya dauka ya koma da shi. Wannan gobe bai koma ba, yace irin wannan karama shi ta tabbata daga Abdul Wahid ibn Zaid yake cewa, mun kasance wajen Malik ibn Dinar, tare da mu akwai Muhammad ibn Wasi da Habibu Abu Muhammad. Sai wani mutum ya zo ya tsananta mishi magana cikin wani rabo da yayi, sai yake ce mishi ka aza wannan rabon a cikin da ba daidai ba, ka sanya jiwa cikin haƙi ba, ma'ana wani rabo ne yan musu ko rabon gado ko wani rabo na raba rikici wanda malamai zasu. Shi wannan mutum ya zo cikin majalisin su na karatu yake ta mishi babatu, yana ta mishi dimi, yace ka zalumce mu. Wa tatba'u biha ahlul majlis, ka kawai suwana suwana ka basu dan yan majalisin ka ne, wa manya gishaka da wanda yana zawwa wajenka ka basu dan sabadda ka yawaita ƴan zama a wajenka. Sai wannan mutum ya fashe da kuka, Malik ya fashe da kuka yake cewa wallahi ma aratu haza, yace wallahi ba haka nike ne, ba wannan nike ne, bai ce wallahi haka kai ne. Malik ya fara yana ta kuka, yana ta wannan mutum kuma yana ta yawaita mishi maganganu, yana ta mishi dimi. Yayin da wannan abun yayi yawa, sai Habibi ya daga hannun shi sama yake cewa Allahumma inna haza qarsha galana an zikirka fa arhina minhu kayfa shi'ita. Ya Allah, wannan ba suna cikin karatu ne, wannan bawan Allah ya shagaltar da mu game da zikirinka, ya bata mu ambatanka, ka hutan mu da shi duk yadda ka ga dama. Yana aje hannun shi, wannan mutunan ya fada a fuskar shi ya mutu. Aka dauke shi a gado, aka je aka yi jana'iza shi, suka ce suna cewa mu Habibi ya kasance mujabud da'awa ne, in ba irin wannan ba ta kai bai mishi muguwa addu'a, dan saboda shi malamin shi ne, Malik ibn Dinar malamin su ne. Shi kuma wannan mutun yazo ya tardo malamin su, suna karatu kawai, haushi da rikici yake, ta dimi ake, ta jayayya ake, ta bata lokaci, shi ya hana su karatun su, kuma alhali ba da gaske yake ba. Kaman nan dai misalan cikin wannan majalisin, wani yazo ya hauna da rikici mai tai, wani kuma cikin dalibai ya daga hannu kawai addu'a, mun ga mutunan ya hawa. Na zama takaita subhan mu yanzu dai na zahiri, ba zan can na wali ta kawo dai na zahiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.